sauti daga arewaplay.com.
Rob Master
ne magana ake ta soyayya
ba gashi ba
maganar da babu jayayya
ba gashi ba
ba a fi ni ba ba a kai ni ba Kin ga mun dace kin cicike ka ida ta zo.